Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske kan azumi, musamman ma zakatul fitr. Menene ma'anarta? Ina makomar wanda ya azumi amma bai yi zakatul fitr ba? A wani lokaci ake bayar da wannan zakkar? Waye kamata a bashi? Sannan sai batun zuwa sallar Idi. To idan ɗumbin masu sauraron mu na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyinku, inda zai fara da ƙara bayani kan fa'idar daren Lailatul Qadri, sannan ya shiga babin tambayoyi kan zakatul fitr da kuma abubuwa masu muhimmanci ranar sallar Idi. Ga Sheikh,
wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake neman Allah ya dauka maka ya baka lada, in ka dace da daren Lailatul Qadri, to khairun min alfi shahr, yafi ainihin watanni dubu. Wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki, at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84. To me kake zato? Wanda Allah ya kaddara tun daga balagarsa, wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa, ya kai shekara 50 kafin ya koma ga Allah, kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren Lailatul Qadri. Kai ko sau 10 ne, kai ko sau 5 ne, kai lissafi 83 kawai ma, ba ma da hudun ba, sau 5 nawa zai baka? Kaga kenan, wato mu al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya mana baiwa, shekarunmu ba sa da tsayi, amma ayyukanmu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu. Yau idan ka hada shekara 80 ko 83 akalla sau 10 suna da yawa, to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba. To sai gashi aka ƙara baka ladan wanda ya shekara 80 sau 5 ko sau 10 ko fiye da haka, yana ibada. Kaga wannan ba karamar baiwa bace, ba karamar garabasa bace, kuma ba a ko ina ake samun ta ba sai a cikin goman ƙarshe na wannan wata na Ramadan, watan azumi, wanda kuma Allah ya ƙara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin, hakika mun saukar da shi alqur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki, shine daren Lailatul Qadri. Lallai mun kasance masu saukarwa, domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari, wato ma'ana ake budget, wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi. Da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace.
Wato ita wannan zakatul fitr da kai, wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono, sunna ce muakkada, wato ma'ana sunna ce mai karfi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wacce kuma Annabi ya farlanta ta, ya dora ma duk wanda yayi azumi yake da dama a matsayin wajibi, ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi. Dukkan musulmi, namiji ko mace, sannan yaro ko babba, sannan bawa ko kuma da, duka an farlanta mana fitar da wannan zakka, wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na Ramadan, wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata. Sannan kuma ita wannan zakka ta fitar da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba, ana fitar da ita ne da abinci, abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suka fi amfani da shi. Alal misali, ana fitar da ita da alkama, ana fitarwa da shinkafa, ana fitarwa da gero, ana fitarwa da dawa, ana fitarwa da dabino, ana fitarwa da zabibi, ana fitarwa da sha'ir, da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki. Sadakan fiddakai in so shine samu bisa rinjayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata, to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah. In ma bai samu a haka din ba, to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi Idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita. Domin hikimar ita ce, idan ka dauki danyen abinci, misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankin ku wanda sai an dafa kafin a ci, to kaga akwai bukatar a sarrafa wannan abun. Tana yiwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kudin da zai nika ko kuma kudin da zai cefa ne don cin abincin sallah din, wanda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah, ya zamo yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi, sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna dan sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi. Amma in aka ce an ba su bayan sallah, to kaga wace murna za su yi. Sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya, na hakuri, na sada zumunci, na ainihin wato komawa zuwa ga Allah. Saboda haka wannan a takaice kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya, wannan shine bayani akan wannan. Sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din, akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki, wanda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din, babu sa'i abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudun nabi, to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba, matsakaici mai matsakaiciyar halitta, sai a auna tafukansa guda biyu ya hada. Misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda daya, guda biyu, guda uku, guda hudu, to sai a ba wa kowane mutum guda. Sannan kuma babban mudun nan, wato mudun nabi, to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shine na mutum daya. Misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa, yana da matansa hudu, misali zai cire wa kansa da farko, bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa, na nufi matansa, in yana da ƴaƴa, cikin ƴaƴan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro, to shi ma za a fitar masa, ita ma za a fitar mata, wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din. Sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne, matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa, shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din. Sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar, ina nufi abincin Allah ya bashi, gashi kuma yana da damar ya fitar, kuma yayi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa, to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alaman rashin karban aikin sa na ibada, da haka muna fatan Allah ya tsare mu. Sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatul fitr ba, wato zakan fiddakai, to dama kamar da aka yi bayani, ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu karauni ko mabukata. Kenan wanda Allah madaukin sarki ya kaddara ya kai azumin, amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan fiddakai da shi ba, to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi, kuma babu inda zai nema ya samu. Dan haka yana daga cikin waɗanda za a ba su su ma su yi bukin sallah, suna masu farin ciki tare da sauran ƴan uwansu al'ummar musulmi. Sannan wa ya kamata a bayar zakar? To duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar yadda muka yi bayani, ake bada ta ga mabukata. Na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa, sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu, sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu. Sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take, to har yanzu dai ba za a ce za a daina fidda zakkan ba, dan haka za a nemi waɗanda suka fi bukata, ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita, to waɗanda suke ƙasa da su, wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba, to su a irin wannan yanki ko irin wannan ƙasa, to su suka fi cancanta a ba su wannan zakata fiddakai, wato zakatul fitr. Game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama, to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan Idi a ranar karamar sallah, wato Eidul Fitr, zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai ƙasa da haka, kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba, hadiya za a yi. To wannan gaskiya al'ada ce, ba wani abu ne wanda yake da nassi, wanda yake sarihi, wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba. Amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah, wato ma'ana safiyar sallan Idi na azumi, shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr, Idul Fitr, to akan bukaci a ci abinci ne a koshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba. Da safe tun kafin a je Idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin Idi. Saboda haka abin da ake yi kenan. Sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai A'a, duk abinda aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din, za a yi wanka, wanka ta ainihin wato ibada, wankan tsarki, kamar yadda ake wankan janaba, duk siffofin su ɗaya ne, sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai ƙarfi. Mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa, idan kuma bai da su, to ya sa abin da ya sawwaka ya shafa turare. Sannan an so ya ainihin wato riki wata 'yar sanda ko kuma wani abu dai a hannunsa in ta samu, yana ɗan dogarawa da shi yana tafiya da shi. Sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi, to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa. Sannan kuma in ya isa masallacin, to tunda ita sallar kanta nafila ce, to ba a yin wata nafila kafin ta, wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bare yi tahiyatul masjid a ranar Idi ba a yi, sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana ɗan kabarbarinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd har ya isa masallaci ya zauna. Sannan da liman ya zo ba a tada ikama, sai dai a miƙe kawai a yi kabbaran harama, sannan a yi kabbarorin da suke biye ma wannan liman. Ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu, sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame, to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma, musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi, da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi. Muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, ya kuma karbi dukkan ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sai kuma wanda ya ba da umarni Hailu Haile, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu, a yi bukukuwan sallah lafiya.